لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتير تلاتة عشرين دبير قوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم na shekara 1438 daidai da 20 ga watan June shekara miladiya ta 2017. Wannan shine kasad na 138 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya, Sheikhul Islam al-Thani, Allah Ubangiji ya gafarta masa. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin rayuwarsa da addininsa da abubuwan da ya karantar na mu'amala da ibada da sauransu. Malamai suna jinjina ga al'imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya, duba izuwa ga wannan katafaren aiki da ya yi, musamman saboda la'akari da cewa ya rubuta littafin nan na Zadul Ma'adi yana halin tafiya a ƙasar Makka, inda ya je aikin hajji, yana nesa da littafan shi da iyalansa da kayan aikinsa. Allah Ubangiji ya saka mashi alkhairi. Har yanzu dai ba mu gushe ba, muna bibiyan al'imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, a inda yake kawo mana maganganu da ainihin bayanai akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da aikin hajji. Za mu tashi a inda yake cewa faslun, qala ibn hazm, yace ga wata gaba. Ibn hazm al-zahiri rahimahullah yace wa tafat ummu salamata fi dhalika al-yawmi ala ba'iriha min wara'in nasi wa hiya shakiya. A wannan wuni Ummu Salama radiyallahu anha, ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta yi tawasi na wada'i kenan, ala ba'iriha, akan abun hawanta, akan raƙuminta, min wara'an nas, ta bayan mutane, ma'ana ta koma gefe kenan tana yin tawafinta, wa hiya shakiya, saboda tana fama da zazzabi, tana fama da rashin lafiya. Ista'adhanat an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fi dhalika al-yawm fa adhina laha, taruki manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ta nemi izini ya bata dama ta yi dawasi din akan abun hawa, sai annabi alayhi salatu wa salam ya bata dama. Wahtajja alayhi bima rawahu muslimun fi sahihi, al-imam ibn hazm bayan da ya faɗi wannan magana sai ya ce hujjarsa shine abinda al-imamu Muslim ya ruwaito a cikin as-sahih min hadithi Zainab binti Ummi Salma, na hadisin ita Zainab wato yar gidan Ummu Salama din kenan, wannan agula dake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an Ummi Salama daga mahaifiyarta Ummu Salama, qalat Ummu Salama tace shakautu ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallama anni ashtaki, na kai kukana izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba ni da lafiya. Fa qala, sai ya ce da ni, qufi min wara'in nasi wa anti rakiba, ki dawafi a bayan mutane kina me zaune akan abun hawanki. Qalat tace fa tuftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina idhin yusalli ila janbil bayt, sai ni dawafi na a daidai lokacin da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah a ainihin ɗaya daga cikin gefa na ɗakin Allah. Wa huwa yaqra'u, a wannan sallah yana karanta wat-turi wa kitabin mastur, ya karanta suratul tur a cikin wannan ainihin sallah. Al-imamu Muslim shi ya fitar da wannan hadisi kamar yadda malam ya ambata. Malam ya ci gaba da cewa wala yatabayyanu anna hadha at-tawafa huwa tawaful ibad ifada, bai yiwuwa a ce wannan tawafin watin ba zai yiwu a ce tawaful ifada bane, li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lam yaqra, fi raka'atai zalika tawasi bitur, saboda mun tabbatar an samu riwaya dake tabbatar da cewa a raka'o'in tawasi din nan guda biyu annabi alaihi salatu wassalam ba suratul tur ya karanta ba, wala jahara bil qira'ati bin nahar, kuma sa'an nan bai bayyana karatun sallar da rana ba a sa'ad da ya tawaful ifada din, bi haisu tasma'uhu ummu salama min wara'in nas, ballantana ma a ce ummu salama ta ji sautin karatunsa tana bayan mutane kuma har ta gane surar da yake karantawa. وقد بين أبو محمد غلط من قال هذا الإمام ابن حزم رحمه الله نجيب القيم يا بين قسكرا ودن دسكتي ونن كراتون كراتوني أتكر ركعتي الإفاضة كما أم بين ركعتي الطواف كما أم بين كراتوني الحال درانا يتي ابن حزم يا بين قسكرا ودن دسكفت ونن مغانا إنه أخره إلى الليل ko kuma suka ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta tawafin ne har zuwa dare, gashi ma an ji karatun da yake yi da daddare din, fa asaba fi dalika, Ibn Hazm ya dace a wannan gyara da yake cewa ba raka'atai tawafi bane, bi tawaful ifada da daddare ba. Wa qad saha min hadisi Aisha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama arsala bi ummi salamata laylatan nahari, mun ji a baya cewa ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu anha cewa annabi alaihi salatu wassalam ya aika da ummu salama radiyallahu anha a daren sallah bayan da aka baro Muzdalifa kenan, farajamatil jamra qabla al-fajr, muka ji cewa ta je ta yi jifa a ainihin jamra kafin asuba, wanda mun ji cewa wannan riwaya tana da matsala, a ta yi jifa ne da diddifin asuba, asuba na yi da ita da sauran yara da masu rauni sun je sun jira ne a bakin jamra har asuba ta riske su kafin zahma, kafin cunkoso ya taru, sai suka yi marmaza a farkon lokaci suka yi jifa, ba wai sun yi ne kafin ainihin lokacin asuba ba. Mun ji wannan a baya domin riwaya ta zo da cewa ta yi kafin asuba din, riwaya ce ta Imam Abu Dawud da Mutariba, mun ji a baya wannan insha Allah. Summa madat fa afadat, bayan da ta yi wannan jifa sa'annan kuma ta gangara zuwa garin Makka ta yi ifada, fa kaifa yalta'imu hadha ma'a tawafiha yawman nahri wara'a an-nas, to ya za a yi wannan yayi daidai wa daida ya saje da juna tsakanin bada labari ingantacce da aka yi cewa ta zo Makka da wurwuri bayan ta yi ifada, bayan ta yi jifa na ranar sallah da wurwuri da asusubahin fari, ta gangaro Makka ta zo ta yi tawaful ifada, yaushe kuma za a ce ta ƙara yin wani tawafin kuma shi ma a ce na ifada ne, kuma a ce da daddare ne a ranar sallah, sannan wannan kuma ya bayi zuwa ga cewa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare ne shi. Malai cigaba da cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila janibil baiti yusalli wa yaqra'u fi salatihi at-turi wa kitabin mastudin, a ce wai gashi nan ma har manzo Allah yana gefe da su yana karanta suratul turi a cikin sallarsa, hadha min al-muhali, yace wannan yana daga cikin abin da sam ba zai yiwu ba, fa inna hadhihi as-salata wal qira'ata, yace wannan karatun wala na maganganun duka na Ibn Hazm ne yake kwasowa, wannan karatun da wannan sallar da aka yi kanat fi salatil fajr, sallar asuba ce, manzon Allah yana sallar asuba ne ita kuma tana tawafi ta ji shi yana yi, awul maghribi ko kuma sallar magriba ce, awul isha'i ko kuma sallar isha, inji Ibn Hazm. Wa amma annaha kanat yawman nahari, yace in ko aka ce ranar sallah ne, walam yakun zalika alwaqtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata qat'an, yace in aka ce yace wannan sallah dai ko ita zama asuba ne ko isha ko magriba kuma ba ranar sallah ba, yace saboda a daidai waɗannan lokutan, lokacin asuba, lokacin magriba da lokacin isha a ranar sallah kai tsaye manzo Allah baya Makka, lokacin asuba ne to ya baro Muzdalifa kenan, in lokacin magriba da isha ne to yana Mina, dan haka sallar asuba ce ko azhar ko la ko la ko magriba ko isha, amma ba ranar sallah ba, dan haka ranakun da suka biyo baya ne, inji Ibn Hazm. Fa hadha min wahmihi rahimahullah, sai ce wannan ya daga cikin bankaura ibnu hazmi Allah ya gafarta ne kaji yanzu yanzu nan ya ci lamba daya ya sake faduwa na'am ina kina wa kad sahha min hadith aisha haka yake anawa haka naku yake dan haka ne nasokin ku farkon gaba wa kad sahha min hadith aisha ko kad sahha huwa shi ibn hazm kenan yawa wa kad sahha min hadith aisha to nuska kace kada tabo da wa kad eh a ya zaki sai talakin taka tafi didi zata iya dauka zai iya daukan ihtimalin kowane zai iya daukan wa kad sahha min hadith aisha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam arsala bi ummi salamata lailatan nahar to wannan zai zama daidai ne in aka koma ga da gaskiya yi tafsir in aka koma aka tarar da gaskiya yi tafsir shi zai iya zama daidai kake talaki amma wa kad sahha ya inganta sai zama shi ibnu qayyim al-jawziya ne yanzu yake ingantawa babu kuma insha Allah zamu duba menene a wajen a tunda littafin akwai shi muna da shi eh wa fi nusqatin eh wa qarsaha huwa min hadith Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza wallahu alam zai iya daukan haka din amma kake itlaqin cewa kaza shi yafi kawai eh musamman tunda mun ji hadisin bai inganta ba to kaga cewa ya inganta shi zai zama wani bankauren ne kuma again yes tunda hadisin bai inganta ba ai ba mu tsarkake shi daga wahayi ba dama tunda mun ambata cewa yi amma hadisin bai tabbata ba eh yace fa tafat aishatu fi zalika al-yawmi tawafan wahidan aisha radiyallahu anha tayi tawafi guda daya a wannan rana wasa'at sa'yan wahidan tayi sa'ayi guda daya ajza'aha an hajjatiha wa umratiha wanda wannan ya wadatar da ita ga aikin hajjinta da umaratta wa tafat safiyatu zalika al-yawm safiya ita ma tayi tawafi a wannan wuni thumma habat sannan sai jini ya tsinke mata fa ajza'aha tawafuha zalika an tawafil wada wannan tawafin da tayi sai ya wadatar da ita daga tawaful wada walam tuwaddi' batai wani tawafin daban na wada'i ba fastaqarrat sunnatul sunnatu sallallahu alaihi wasallama fil mar'ati at-tahira sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata game da mace a tsahira wacce ke cikin tsarki idza habat qabla tawafi in tayi jini kafin tawaful wada'i aw qabla alwuqufi amin kafin tawafi na farko kenan aw qabla alwuqufi ko kafin tsayuwa arafa an taqrina sai ta maida aikin hajjin ta kirani wa taktafiya bi tawafin wahid sai ta wadatu da tawafi guda daya wa sa'yin wahid da sa'yi guda daya wa in habat ba'da al-ifadati ba'da tawaf al-ifada ijtaza'at bihi an tawaf al-wada in ko ta wadatu ta samu jini bayan tawaf al-ifada sai ta wadatu da wannan tawaf al-ifada ya wadatar mata daga tawaf al-wada kama a wannan yanayin da muke rayuwa misali wanda alhazi ana kai su ne a group group da jirgi kowanne jiha jiha da sauransu sai zan mace ta je ta gama aikin hajjin ta gaba daya bayan ifada sai al'ada ta zo mata to idan jirgin su aka kira shi babu laifi sai ta kama hanya kawai ta tafi ta jidda ta hau jirgi idan ko ba a kira jirgin su ba har jini ya dauke mata shikenan sai ta koma ta sake yin tawaful ifada amin wada'i radda ainihin wato za su tashi insha Allah babu laifi akan haka ba wato babu wani kunci akai babu haraji akan cewa dolan dole sai ta jira hajjin ta ya dauke sannan ta yi ainihin jin ta yi tawaful ifa'a wada'i idan tana da larura za ta tafi sai ta tafi insha Allah musamman idan abokan tafiyarta za su ainihin tafi su bata in kuma an samu yanayi na a canza mata passport a canza mata booking to babu laifi ana yin haka insha Allah faslun thumma raja'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ila mina min yawmihi zalika ya dawo a wannan rana, ya dawo Mina, fa bata biha, ya kwana a Mina, falamma asbaha, yayin da gari ya waye 11 ga wata kenan, intazara zawal ash-shamsi, ya jira har rana ta yi zawali, lokacin azhar yayi, falamma zalat, yayin da rana ta gushe, masha min rahalihi ila al-jimari, sai ya tashi ya tafi a kafarsa daga masaukinsa daga hemarsa zuwa ga ainihin aljimar waɗannan wurare da ake cewa wurin jifan shedan walam yarkab bi hawa abun hawa ba fa bada bil jamratil ula allati tali masjid al khayfi sai fara da jamra ta farko wacce take kusa da masjid al khayf wacce ma'ana idan ka fito daga cikin hemomi na menen ne ita zaka fara ruska ita ake nufi da aljamra allati tali masjid al khayf domin ga masjid al khayf din nan shine yake ta ainihin wato karshen mena din wanda zaka biyo ka tafi to wanda zaka fara tarawa ita ce aljamra sughra ita ce allati tali al khayf faramaha bis sab'i hasayat yazo ya jifa anan da tsakon komi guda bakwai wahidatan ba'da wahida daya bayan daya yaqulu ma'a kulli hasatin yana cewa tare da daga kowace tsakonniya sai ya ce Allahu akbar summa taqaddama ala aljamrati amamaha hatta ashala sannan sai ya danyi gaba daga cikin daga inda jamra take yayi gaba kadan har ya gangaro wuri mai sauki wato inda babu cinkoso sosai ya dan fita daga cikin cinkoson فقام مستقبل القبلة يتسيا يكلل القبلة معنى يكلل عند سوران جمرات din suke kenan summa rafa'a yadayhi sannan ya daga hannayensa wada'a du'aan tawila yayi addu'a addu'a mai yawa bi qadari suratul baqara wani mutum gurgudan karanta suratul baqara sama da izu biyar za kai awa dai ana yi go na alarmomi ko da zaka tafi a guje ai zaka kai awa daya to yayi addu'a kamar kace ta awa guda a wajen jama'a manzon Allah fa kenan yayi wannan addu'a kai kawai sai kaje ka jefa kawai ka wuce ko kuma ka da ka ta daukan selfie saboda wauta kana ta daukan hoto a camera wurin addu'a da ake so a tsaya a juma'a ana addu'a thumma ata ila aljamratil wusta sannan sai ya wuce zuwa ga tagaba wacce ke tsakiya ita ce alwusta faramaha kadhalika ya tafi ita ma yayi mata jifa bakwai yana cewa Allahu akbar tare da kowane jifa thumma hadara zata alyasari mimma yalil wadi sannan ya karkata bangaren hagu ma'ana ya dan jajikin sa daga jikin ainihin wato jamra kenan yayi hagu to hagun nan sai ka ce yayi ainihin wato a yayi dan alqiblat tana arewa ne ita kuma Mina tana kudu to yanzu inda yayi hagun nan kamar kace yamma ne kenan sai ya dan karkata gefe kadan sai ya koma ya tsaya mimma yalil wadi fa waqafa mustaqbil alqibla ya tsaya yana kallon alqibla nan ma rafi'an yadayhi yana mai daga hannayensa yad'u yana ta'addu'a qariban min wuqufihi al-awwal ya tsaya kusan kwatankwacin tsawon tsaya waccan ta farko kamar a ce kwatankwacin Ali Imran kenan da kuma ko wanda tana da yawa amma bata karasa yawan bakara ba kamar a ce minti 40 zuwa da 5 misali shikenan mallam ya ci gaba da cewa thumma atal jamrata salifata wa hiya jamratul aqaba sannan yazo wato jamra ta uku ita ce al-aqaba jamra da aka fi sani da suna al-aqaba wato wadda take babba ko ta karke ko ta gaba fastabtana al-wadi anan da yaro sai da shiga cikin kwarin da take ba irin yanzu ne yadda aka yi mata gini aka gyara ba ya shiga cikin kwarin da take wasta'arada al-jamra ya fuskanci ainihin wato ita jamra din faja'ala al-baita an yasari ya sanya dakin Allah yana ta ainihin hagun dinsa wa mina an yaminihi mina kuma tana ta daman sa ma'ana ya kalli jamra kenan ta gefe faramaha bi sab'i hasayatin ya jefe ta da ainihin wato tsakon komi guda bakwai wannan riwaya ce ta al-Imam al-Bukhari daga Abdullahi dan Umar hakanan al-Imam Muslim ya ruwaito ta daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa an ibn Umar walam yarmiha min a'laha bai tsaya daga can kan tudu ya dinga kwala mata jifa ba sai da ya sauka inda take saboda rami ne daɗin kwazazzabo ne a ciki take ga akwai tudu wasu sai tsaya daga can tudun suna auno jifa to nisan wurin babu tabbacin idan ka je ho daga can zaka iya samun ta ina fata mun gane wannan da manzo Allah ya zo shi fastabtan alwadi sai ya gangara ya shiga cikin kwazazzaba cikin ramin da take sannan ya jifa yace bai jefe ta daga sama ba kama yaf'al al-juhhal kamar da jahilai suke za ga jahilai da dama suna yin haka har yanzu da aka gyara wajen aka mishi suminti da sauransu wani sai ya tsaya daga can nesa har yanzu din idan baka zo kusa sosai ba ka tsaya a bakin wato wani gini da aka yi haka ya kewaye ta to baka da tabbacin tsakuwar da kake wurgawa tana kaiwa jikin jamara musamman kuma tunda kusan kowane lokaci akwai al'umma da yawa da suke wannan ibada ba kai kadai bane dan haka zaka ga tashin tsakon komi da yawa watakila ba kai tantance naka ya kai ko bai kai ba to abinda ake so dai mutum ya zama yayi kokari yayi abin yadda zai zama cewa waɗannan tsakon komi guda bakwai dukansu sun taba jikin jamara din ba wai sun fada cikin ramin bane kadai haka wannan yana bayuwa zuwa ga dole ne ka zo kusa da wajen kenan dole ne ka zo ga ka gata kana kallanta tana kallanka malai yace wala ja'alaha an yaminihi wastaqbala albayta yace kuma bai sanya ainihin wato a ita jamra din a gaba a damansa ba wastaqbala albayta ballantana yace zai kalli dakin Allah waqtar ramyi sa'ad da yake yin jifan ba kama zakarahu ghairu wahidin min alfuqaha kama yadda wasu malaman fiqhu fiye da daya suka ambaci cewa haka ya kamata ayi me yasa ba za a yi ba saboda ba irin na manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam falamma akmala ar-ramya raja'a min fawrihi wa lam yakif indaha yayin da ya gama jifan jamratul aqaba sai nan da nan ya juya ya kama hanya komawa Mina wa lam yakif indaha a wannan ta uku bai tsayaye addu'a ba da wurwuri kawai sai ya juya faqila sai aka yi kokarin kawo illa akan me ya hana a wajen jamratul aqaba ya tsayaye addu'a to suka ce li dayqil makani bil jabali saboda hanyar tayi kunci kuncin dutse kuma akwai cinkoson mutane baya so ya takura mutane waqila wasu kuma suka ce wa huwa asahhu wannan nabiyin da za a fada shi yafi inganci inna du'aahu kana fi nafsil ibadati qabla al farag minha shi annabi alayhi salatu wassalam ya kasance addu'o'insa da yake yi yana yin su ne a cikin ibadarsa kafin ya fita daga ibada falamma rama jamratul aqabati faragar ramyu sai zama a lokacin da ya gama jifan jamratul aqaba to ya gama ibadar jifa kaga a can da ya daya sai ya tsayaye addu'a ya sake yin ta biyu ya tsayaye addu'a saboda duka wannan a cikin ibada ce guda daya gabobin ibada ne kamar yadda ka san mutumin da ke sallah ne bayan karatu ruku'u wata gaba ce dagowa wata gaba ce sujuda wata gaba ne to duk akwai azkaru ana to da zaran an yi tahiyya an sallame to an fita daga gabobin sallah sai ya zama sanda ya jefi al-aqaba yana gamawa to wannan ibadar ta zo karshe wa du'a'u fi sulbil ibadati qabla al-faragh minhu kuma saboda kasancewa yin addu'a a cikin bangarorin ibadar kafin a gama afdalu minhu ba'da al-faragh minha yafi falala fiye da yin addu'a bayan an gama ibadar wa hadha kama kanat sunnatuhu fi du'a'i fi salah wannan kamar yadda sunnar shi shi annabi alaihi salatu wassalam ta zo dangane da ainihin wato yin addu'a a sallah iz kana yad'u fi sulbiha yayin da ya kasance yana yin addu'an ne a cikin sallah fa amma ba'da al-faragh minha amma bayan sallah falam yathbut anhu annahu kana ya'tadu du'a, bi tabbata daga annabi alayhi salatu wassalam cewa ya kasance yana al'adantar yin addu'a, sawa'un wanda za ka yi kai kadai ko wacce za ku yi tare da sauran masallata, tare da liman ko da wani shehi ko da wani zakiru a yi addu'a, wannan ya karbo wancan ya karbo, to duk wannan bai tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shi a matsayin al'ada a bayan sallah ba. Wa man rawa anhu zalika faqad ghalita alayhi, wanda da ya rutu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a tutur a bayan sallah, to wannan yayi manzo Allah kuskure wajen riwaya. Wa in ruwiya fi ghairi sahih annahu kana ahyanan yad'u bi du'a'in 'aridin ba'da salam, yace duk da yake an ruwaito cewa wani lokaci watin yana yin wata addu'a wata take takan bujiro a bayan sallah, an ruwaito wannan ba a cikin as-sahih na Bukhari ko na Muslim ba, wa fi sihhatihi nazar, akwai tababa game da ingancin shi. Akwai hadisi da ya tabbata wanda al-imamu ainihin wato al-imamu Tirmidhi ya inganta shi, ya rutu shi ya inganta shi haka al-allama Muhammad Nasir al-Albani, Allah gafarta musu gaba daya, cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai afdalu, wace addu'a tafi falala, sai yace fi jawfil layli, addu'u fi jawfil layli, yin addu'a a cikin duhun dare, da kuma wa dubara kulli salatin, da kuma ƙarshen kowace sallah maktuba ta farilla, ƙarshen sallah ta farilla. To dubur da ya faɗa nan da zai mana karatu akai, sai wasu suka ɗauka wannan yana nufin dubur salati idan an gama sallah an sallame, amma sai aka duba aka ga aikin salaf ba haka ya nuna ba, aikin magabata tunda kan shi kanshi manzo Allah din da sahabban shi da na bayan su da kyautatawa ba haka ya nuna ba. Shi sa aka samu al-imamu Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin shi Fathul Bari dinsa sharhin Bukhari, Ibn Rajab na da Fathul Bari kafin Ibn Hajar, yana nan mujalladi 5 bai gama ainihin sharhin bai, rasul Allah ya gafarta mai, babban malami ne daga cikin khirijai waɗanda suke kharijan makarantar Ibn al-Qayyim din nan. A cikin wannan littafi da yayi yace bid'a ce ba sunna manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallam, haka al-allama Abdullah bin Baz rahimahullahu shi ma ya faɗa a cikin fatawarsa cewa yin addu'a du'a'u mas'ala bayan sallah, bayan an sallame to ba sunna bane. Abinda ya tabbata shine waɗannan azkaru waɗanda su ma addu'a ne, kuma a cikinsu akwai duk wata buƙatar da mutum zai buƙato zuwa gare ta. Mutane suna rena wato abin nan fawa talaffuzin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a, kaga addu'a nan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar, ta ishe ka duk wani abu da kake nema ba, duk abin da kake nema ba sai ka ce Allah gida da mota da ƴaƴa da muƙami da aikin yi da jari, duk waɗannan idan dai hasana ne Allah zai baka, ta yi kuma waɗanda kake ayyanawa ba hasanat bane sai Allah ya hana ka. To ka nace akan lafuzin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kalli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indaka warhamni, waɗannan addu'o'in da kake ganin su takaitattu su ne duk wani wato alherin duniya da lahira da kake nema sai ka takaito akan su. Shi yasa wasu malamai ma suke ganin ko da aka ce a yi ijtihadi a addu'a a cikin sujuda to waɗannan addu'o'i su ake nufi. Kuma mu ɗauka ma kana da ƴancin ka yi wata, ya kai ka iya sanin cewa naka da kai composing yana da daraja da karɓuwa a gun Allah irin na manzo Allah, ba za ka taɓa wannan tunanin ba dama, bai kamata ma ka yi wannan tunanin ba sai dai in kai motsatse ne. To ka takaita akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addu'o'insa da zikirorinsa da sauransu, daka abinda ake a bayan sallah shine addu'o'i da zikirori waɗanda suke tabbatattu ana yin su a gun wannan sallah. In aka samu wata buƙata izuwa ga yin wata addu'a ƙari'a wannan babu laifi, amma a maida shi ya zama sunna, ya zama al'ada, ya zama tafarkin da ake gudana cewa don an gama sallah sai an yi wasu addu'o'i, wani sai an yi sabi uku, wani ya amsa, liman ya bayar, na'ibi ya bayar, ladan ya bayar, ko wani shehi shi ma ya bayar, wannan ya ce falaki da nasi, wancan ya ce a karanta wannan najmi, wannan ya ce a karanta kuliya kafa takwas da sauransu, duk waɗannan ba su daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba su ciki jama'a. to haka mutum shi kadai yace zai dinga yin addu'a ta mas'ala kullum bayan sallar farilla, to wannan ma akwai ainihin maganganu akan shi, tare da cewa wasu malamai kamar su Imam Nawawi sun kawo bayani akan bayan shi ma Ibn Qayyim ya kawo wannan cewa bayan gama waɗannan ibadojin na du'a'ul ibada din, to ai kai wani aikin alkhairi zaka yin addu'a ka kara da taka, to wannan ma fahimta ce. Sai mu kuma kan cewa to shin salaf din suna yin haka, kuma gani in ba sa yin haka kawai a hakurin shi, in ko suna yi shikenan babu laifi, to sai aka samu salaf ba sa yin haka, daka yana nan akan cewa sai dai abin da yake arid ya bujuro. Bari mu ji karin bayanin da zai mana akan mas'ala ta me ake nufi da duburu kullu salati, menene karken sallah, me dubur din. Wabil jumla malai ce a takeici, fala raiba anna ammata adiyatihi allati kana yad'u biha, babu kokonto akan cewa daukacin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda yake yi, wa 'allamaha as-siddiqa, kuma ya karantar da ainihin wato babban abokinsa as-siddiq wanda ya karantar da shi wannan addu'a ta Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sayyidina Abubakar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai addu'a da zai dinga yi a cikin sallarsa, bai ce bari ya je ya tsara da kanshi ba, kaga dai balarabe ne ba Quraishi gaba da baya, malami a cikin malamai wanda ya fi duk sahabbai ilimi, wa kana abubakarin a'lama, na haka suke cewa, amma bai ce bari ya tsara tashi ba, sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya bashi wannan addu'a mai matukar daraja. Duba ka gani mutum irin Sayyidina Abubakar ji abin da manzo Allah ya ce mashi, kace ya dinga faɗi, ya Allah ni na cuci kaina cuta mai yawa, sai na kuma gamu inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta, babu mai gafara zanubai sai kai ya Allah. Kaga farko itirafi da kuskurenka, itirafi da laifinka, itirafi da kusurinka da jahilcinka matsayinka da adam da zaluntar kanka, sannan kuma baiwa Allah darajarsa ta ɗayantaka da cewa babu mai gafara sai shi, baka neman komai a gurin kowa sai a gunshi, sannan sai kuma ka gabatar da roƙon faghfir li maghfiratan min indika, ya Allah ka min gafara, wata irin gafara da kai kadai kake yin ta, warhamni ya Allah ka dangwanta mini innaka antal ghafurur rahim, sannan sai a hada da sunayen Allah kamar yadda yake a cikin ladabban ibadoji na addu'a, sunayen Allah wanda suke da alaka da irin wannan aiki, innaka antal ghafurur rahim, Allah kai ne mai gafara, kai ne mai rahama. Manzo Allah ya karanta da Sayyidina Abubakar ya dinga yin wannan addu'a, aina yake dinga yin ta a cikin sallah, a cikin sujuda da cikin tahiyya. Ko muna gane jama'a, mu kalli zari'a da ta kai ga ana halastawa mutane su sallah da wani yare, cewa wai in ba su iya da larabci ba su je su yi da yaren da suke, wannan koda zai halasta ga mutumin da yake yanzu-yanzu ya shigo addinin musulunci ko yanzu-yanzu ya fara koyan ilimi, to ba zai halasta mishi abadan sarmadan ba, zai halasta ne kawai izuwa lokacin da zai iya koya, ko kuma izuwa lokacin da za a yanke cewa to wannan kwakwalwar shi ta yi damage ba zai iya ba. Amma halastawa haka gama gari cewa kowa ya je addu'a da ya ga dama, da yaren da ya ga dama a sallah, gaskiya wannan bude kofa ce ta ainihin wato lalata gaba ɗaya ibadar sallah. Kowa jama'a ya je koyi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da muna primary akwai wanda aka hakura cewa ba zai iya national anthem ba ya je da Hausa, cewa ake dole sai ka iya national anthem kullun sai an karanta shi kamar ayatul kursi, dole haka zaka iya tun ma baka gane ma me ake cewa, baka gane ma'ana harufan har zai ka zo ka gane daga baya. To dan me za a ce addu'a layi ɗaya da rabi mutum ba zai iya ba, me yake yi a duniya? Ka nemi hisnul muslim kai ta karantawa ka haddace su, duk in ka samu kwaya ɗaya aka rubuta maka ita a allo ko a takarda sai ka wuni kana karantawa, ka daina duk wani shirme ka wuni kana karantawa sai ka iya, daga nan muddin rayuwa zaka ci moriyarta. Amma a ce shekara ka 40-50 baka iya azkaru na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, jama'a wani irin bata wa kai lokaci ne kenan wannan a duniya? Kalla lamma yaqdi ma amara, dan haka in har za a ba mutane fatawar su yi addu'a a cikin sallah da wani yare, zata zama fatawa ce wacce take ainihin wato ga wanda ya kasa yin abin da ya kamata yi, kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani mutum sabon musulunta umarni ya karanta la haula wala quwwata illa billah kaza 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 mai makon Fatiha da bai iya ba a sallah. Kaga wannan bai nufin shikenan kowa ya je ya dinga yin haka, a sai wanda ya kasa. Ina fata mun gane wannan. To dan haka innama hiya fi sulbis salati, waɗannan addu'o'i duka ana yin su ne a cikin sallah. Wa amma hadithu Mu'adh ibn Jabal, amma hadisin Mu'adh dan Jabal da manzo Allah ya ce da shi, la tansa an taqula dubura kull salatin Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, kar ka manta ka dinga fada a duburin kowace sallah ka dinga cewa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ya Allah ka taimake ni akan ainihin wato ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibadarka. Haka Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi daga Mu'adh dan Jabal da Imam An-Nasa'i da isnadi tabbatacce. Fa duburu salati yuradu bihi akhiruha, yace karshen sallah ana nufin karkenta qabla salami minha, kafin a sallami ka duburu alhaywani, kamar yadda duburar dabba take ai jikin dabba ne ba wani abu ne a gefen dabban ba. Wa yuradu bihi ma ba'da salami, amma kuma kalmar dubur tana iya zuwa ta nuna bayan sallah, immediately bayan sallah. Ka kaulihi, kamar fadin saman Allah da yake ce musu tusabbihuna Allah wa tukabbiruna wa tahmaduna Allah kulla dubara wa tahmaduna dubara kulla salati kulli salati, ku gode wa Allah ku ce subhanallahi Allahu akbar walhamdulillahi a bayan kowace sallah. Wannan hadisin na Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Imam Malik ne, tabbataccen hadisi ne. To shi kaga ya zo da bayani akan tasbihi da ake 33 subhanallahi walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 da karken la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, sai aka ce dubura. To kuma mun san cewa wannan ana yin shi ne bayan sallah. To haka kenan dubur yana iya zuwa kafin sallah ko bayan sallah. Shi sa shi lafazin dubur din kamar yadda malaman lugha suka fadi, ad-dubur muqabilil qubul, dubur shine abin da yake kishiyantan gaba, kamar yadda farji yake farjin gaba da na baya, dubur da qubul. Sannan kuma sai al-imamu ainihin wato az-zabidi ya kara yake cewa wa min kulli shay'in mu'akhiruhu, a jikin komai abin da ke can baya wutsiyar komai karshen shi, shi ma ana ce mishi dubur. Gashi ne da Allah yake cewa wa idbaran nujum da kuma wa adbaras sujud, me yasa ya bambanta can idbaran nujumi idbara da wasalin kasa lokacin bacewar taurari, saboda sa da lokaci guda ɗaya da suke bacewa. To idbar nan guda ɗaya kenan, wa adbaras sujudi da kuma lokatai na ƙarken sujudai, wancan lokaci guda ɗaya shine idbar nan kuma adbar sujud. Ina fata mun gane. To waɗannan duka adbar da idbar jam'i ne na dubur, in an mishi damma dubur dalun mai damma da ba'un mai damma shine yake bada ƙarshe mu'akhkhar shay. To mu'akhkhar shay din zaka ga ai a jikin abun yake, ba sai an fita daga jikin abun ba. Ina fata mun gane wannan. Duburar dabba tana jikin dabban ne. To da wannan sai aka ce kenan in an ce dubur sala, to ana nufin karken sallah amma kafin sallama. To wannan fassara ta farko kenan, kuma tabbatacciya ce. Sannan sai kuma akwai fassarar cewa karken sallah amma bayan sallama. To me ya goyi bayan wannan fassara ta biyu? Aikin salaf. Amma a lugance ba ta daukan haka. Aikin salaf shine wannan tasbihin suna yin shi ne bayan sallah. Haka waccan addu'a ta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ana yin ta ne bayan sallah ita ma. Wannan shi ya goyi bayan cewa watin ba za ka iya fassara alqur'ani da sunna kadai da karfin larabcinka ba, sai ta hanyar kokarin fahimtar su da gwada su akan aikin salaf. Ina fata mun gane wannan. Salaf kuma su ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina, waɗannan su ne salaf ɗin da ake gwada fassarar Qur'ani da sunna da fassararsu. Duk wanda ya takaitu daga shiga cikin waɗannan to shi ma a cikin karabka mabiya yake waɗannan sune abun bi ina fata mun gane wannan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina don waɗannan sune Allah subhanahu wataala a harshen manzansa ya sanya wa zamannin su albarka khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane sune zamanina sannan sai waɗanda suke bayansu sai wanda suke bayansu har zuwa wajejen shekara ta 200 da wajen 50 kenan sannan da za a ce atba'u tabi'ina sun kare ko wani abu makamancin haka don aka ce salaf wajen biyayya fassara da aiki da fassara su waɗannan mutanen su ake nufi to sai aka samu a aikace haka suke wannan yana cewa shine a fassara waɗannan wurare da za a ce dubur dubur domin kaga akwai hadisi mana al-Imam an-Nasa'i da ainihin al-Imam Ibn Hibban sahihin hadisi daga Abu Umamata al-Bahili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a ayatul kursi dubara kullu salati wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah aka faɗa falalar da ya samu kaga wannan shi ma dubur bayan sallah ne ina fata mun gane wannan haka daga cikin abin da ke goyon bayan fassarar dubur bayan abu ne shine almudabara da suke cewa almudabara shine al'itqu an duburin mutum yana da bawa ya ce ka zama ɗa a bayana yaushe ne bayan nashi mutuwa kaga ya ƙare ba in yana cikin gargaran mutuwa za a ce ya zama ɗa ba kaga anan ma dubur bi ma'ana kharijan an shay na fata mun gane wannan so duka waɗannan fasarorin guda biyu tabbatattu ne amma dole sai an lura da wata addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai suke yi a cikin sallah wacce ce kuma suke yi da zaran an idar da sallah kamar misali al-isti'adatu min arba'in ya tabbata a cikin sallah ake ta a cikin tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masiih ad-dajjal wannan ana yin ta ne bayan tahiyya a cikin sallah sannan Allahumma anta salam mika salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram wannan kuma ana yin ta ne bayan sallah sannan istighfari kafa uku ita ma bayan sallah ne wanda shine ma farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da zaran ya idar da sallah yakan yi istighfari kafa uku sannan kuma sai waɗannan sauran addu'o'i ayatul kursi falaki da nasi yayi ainihin tasbihi da hailala da hamdala yayi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ga sanan kala daban-daban kowa ya samu dan kankanin littafin na hisnul muslim kowa ya ishe wanda zaka ga sanan addu'o'i ka buka haddace su daya bayan daya a hankali a hankali bai dace a ce musulmi bai iya su ba bai dace ba sam a ce ga wani musulmi bai iya su ba ya iya kuma dishirman duniyar nan da waƙe-waƙe da hayaniya da sunayen 'yan siyasa da na 'yan ƙwallo da na 'yan dambe da na masu kuɗin duniya da sunayen masana'antu da suke ƙera handset duk ya san sunayen duka kamfanoni Nokia, Samsung, Alcatel duk ya san sunayensu amma bai san sunayen abin nan bai san azkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aibi ne jama'a kuma wannan yana lazimta mana kowa ya sani cewa jama'a koyan ilimi na addini wanda zaka ibada da shi wajibi ne wannan dole ka koye shi babu wani fardu kifaya a cikin shi ilimin da zaka yi tsarki wanda zaka yi ibada sallah da azumi da zakka da aikin haji in ka samu hali da sauran ibadoji na wajibi da mustahabi waɗannan dole ne akan duk wani musulmi ko mun shekarun shi ba a cewa wai kai kai shekaru bari ka hakura sai dai yayanka a boko ne yake wannan boko ne in kai shekaru sai ka ce ka hakura sai yayanka amma addinin musulunci in shekara ka 80 kana raye baka iya ba to wajibi ne ka je ka koya daga ran da ka gane cewa baka iya ba daga ran da wata qadiya ta zo baka santa ba wajibi ne ka je ka koya in baka baka da uzuri in ka shiga kabari Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wallahu a'lam faslun wa lam yadhal fi nafsi هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها والذي يغلب على الظن ابن قيم الجوزية yake cewa to ni dai a cikin zuciyata abun bai gushe ba yana ta mini abin nan yana ta kaiwa yana kawowa ina so in fahimci shin da aka ce manzon Allah yana jifan jamarat sallallahu alaihi wasallama a ranakun shanyen nama 11 da 12 da 13 yana yi ne bayan zawali shin idan rana ta yi zawali yana fara yin sallah azhar ne sannan ya je ya jifa ko ko yana tafiya ya jifa ne sannan ya dawo ya sallah azhar yace walam yazal fi nafsi hal kana yarmi qabla salati zuhri aw ba'daha shin yana yin jifan ne kafin sallah azhar ko ko bayan ta wallazi yaglibu ala dhann yace abinda zatona ya karkata izuwa gare shi annahu kana yarmi qabla salah yana fara yin jifan ne kafin sallah thumma yarji'u fa yusalli sannan sai ya dawo ya sallah li'anna jabiran wa ghayruhu qalu saboda jabiru da waninsa sun ce ne kana yarmi idza zalat ash-shams ya kasance yana ramyu ne idza zalat ash-shams to idza anan tana nuna da zaran rana ta fadi abinda yake fara yi shine ainihin wato jifa din fa aqabu zawal ash-shams bi ramyihi aidan kaga sai suka ainihin wato kawo shi da aqaba nan take abin yana biyo bayan gushewar rana daga tsakiya wa aidan kuma ha ila yau fa inna waqta az-zawal lir-ramyi ayyama mina ka tulu'i ash-shams lir-ramyi yawmin nahari saboda kuma shi gushewar rana daga tsakiya din ga aikin jifa a kwanakin mina kamar fitowar rana ne ga aikin jifa a ranar sallah ma'ana yadda ake so da zarar rana ta fito aje ai jifa na ranar sallah haka ake so da zarar rana ta fita ta yi zawali aje ai jifa na kwanakin mina wa nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri lamma dakhala waqtur rami kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rana ainihin wato sallah din yayin da lokacin jifan yayi bayan asuba kenan lam yuqaddim alaihi shay'an min ibadati zalika al-yawm bai gabatar da wani abu a cikin ibadojin da ake a wannan rana ba in banda aikin jifa din ma'ana sauran ayyukan irin yanka da aski da ifaba duka sai da suka jira ya gama jifa sannan yayi su wa aidan kuma ha ila yau fa inna at-tirmidhi wa ibn majah rawaya fi sunanihima an ibn abbas radiyallahu anhuma al-imam at-tirmidhi da ibn majah Allah ya kara musu rahma sun rawaito a cikin sunan din su guda biyu daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarmil jimara idza zalat ash-shams cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jifan ainihin wato al-jimar waɗannan wuraren jifan shedan da zarar rana ta gusa daga tsakiya wa zada ibnu majah riwaya sai ya kara qadara ma idza faraga min ramyihi sallat dhuhra sannan da zaran ya ainihin wato gama jifan sa sai yayi sallah azhar to wannan karin na ibnu majah mu rike shi saboda riwaya ibnu majah ya rawaita ta daga malamin shi ne mai suna jabbarat ibn al-mughallis wannan jabbara ibn al-mughallis malamai suka ce dha'ifi ne haka al-imamu ibn hajr ya fada da al-imamu az-zahabi suka ce ba a karbar riwayar sa dan haka zai zama wannan karin ba za a karbe shi ba kenan wa qala at-tirmidhi yace hadithun hasanun gaskiya ne wannan hadisi ne kyakkyawa al-Allamatul Albani ya inganta shi a cikin littafin Irwa'ul Ghalil al-lamba hadisi na 265 al-Imam al-Sheikh al-Albani ya inganta shi cewa tabbataccen hadisi ne a cikin littafin ainihin wato abin na Irwa'ul Ghalil in ba na manta walakin fi isnad hadith al-Tirmidhi al-Hajjaj ibn Arta wa fi isnad حديث ابن ماجه ابراهيم بن عثمان ابو شيبه سي دي مالن يتي اتكين اتكين wannan isnadi na ainihin wato ainihin al-imamu ibnu al-imamu at-tirmidhi akwai al-hajjaj ibnu arta wanda hajjaj dan arta mun karanta a can baya akwai ta baba game da riwayoyin sa saboda yana da ainihin matsaloli sannan kuma a cikin isnadin ibnu majah baya ga malamin shi din can jabbaratu bin al-mughallis ko kuma ibrahim ibn usman abu shayba ibrahim ibn usman abu shaybata wanda wasu malamai sun ce wala yuhtaj bihi ba a kafa hujja da shi sai dai wannan ibrahim ibn usman abu shayba yana da hadisai a cikin littafin sahihu a cikin littafin ibnu majah da bayan tirmidhi kenan littafin nasai da ibnu majah kuma magana tabbatacciya game da shi kamar da ibnu hajar ya faɗa shine cewa saduƙun ne, don haka matanin ya tabbata ko da shi yana da matsala a ƙashin kanshi, amma dai matanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jifan jamara bayan azhar, to wannan ya tabbata. Sai dai ƙarin cewa sai yayi jifan yake zuwa ya sallar azhar shine bai tabbata ba. Wa zakara al-imamu walakin laysa fil babi ghayru wahid ghayru hadha, yace to kuma babu wata riwaya wadda ba wannan ba a babu. Wa zakara al-imamu ahmadu annahu kana yarmi yawman nahr rakiba, al-imamu ahmad ya bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato yin jifa a ranar sallah ne, ranar farko kenan bayan barowar shi Muzdalifa. Wannan jifan na Aqaba yana yin shi, yayi shi ne akan abun hawa. Wa ayyamu mina mashiyan, a ranakun kwanakin mina kuma 11 da 12 da 13, to yana yin shi ne da kafa, yana tafiya ne da kafa. Fi zahabihi wa ruju'i, a wajen tafiyarsa zuwa ga jamra da kuma dawowarsa zuwa ga masaukinsa. Wallahu a'lam. فصل. وقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء، ايكن حج منزل الله صلى الله عليه وسلم تنا دوكه دوراري غدا 7 وغدا 6 ودند منزل الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم yake tsayawa dan yin addu'a. الاول الموقف الاول وري na farko على الصفا، اورن دوتن صفا inda yaje yin sa'ayi kenan. والثاني wuri na biyu ala almarwa, ainihin dutsen marwa nan dai wajen sa'ayi. Wasalisu wuri na uku bi arafata, a tsayuwar arafa. Warabi wuri na hudu bi muzdalifa, a ainihin muzdalifa a mashar alharam kenan. Walkhamisu na biyar inda aljamratul ula, a wurin jamra ta farko. Wasalisu wuri na shida inda aljamratul thaniya, a wurin jamra ta biyu. Waɗannan su ne wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa yayi addu'a mai tsawo ƙwarin gaske. Sai a kiyaye su a dinga tsayawa a wuraren ana yin addu'a. Faslun, mallan yace ga wata gaba. Wa khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi mina khutbatayn, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi ma ainihin mutane huduba guda biyu a ainihin wato a abin nan amina khutbatan yawman nahri, yayi wata huduba a rana ainihin wato sallah. وقد تقدمت بياني يا غباتا اكنتا. والخطبه الثانيه خطبه تبيو ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يي في اوساط ايام التشريق، ارانا تتسكيا daga cikin kwanakin shanyen nama. فقيله سي اكاتي هو ثاني يوم النهار، شيني رانا تبيو ارانكون يانكا kamar kace wa shagarin sallah kenan. Wa huwa awsatuha, wasu suka ce wannan ita ce rana ta tsakatsaki, ai khiyaruha, rana zababbiya a ciki. Wahtajja man qala biza man qala zalika bi hadisi Sarra binti Nabhan, wanda suka faɗi wannan suka kafa hujja da hadisin wata mata mai suna Sarra'u bintu Nabhan qalat sami'tu rasulallahi صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون أي يوم هذا؟ تتي ناجم زن الله يناتشوا كنسن كوانا وني نيكو ونن كنسن كوانا وني نينا ونن. قالت تتي وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس، شيني رانا دكوكي تشيما رانا الرؤوس رانا كاونا رانا تشناما كي كما يدعي أنم وعلى آدم عين ليا وشغل رانا shine ake dafa naman kan rago a ciko. Su ma suna da wannan al'ada, suna ce mishi yawmur ru'us, ranan cin naman kai. Qalu suka ce Allahu wa rasuluhu alam, suka ce ya manzon Allah, ai Allah ubangiji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su suka fi sanin wannan rana. Qala hadha awsatu ayyamit tashriq, manzon Allah ya ce musu wannan wuni shine wuni na tsakatsaki daga cikin ranakun shanyen nama. Hal tadaruna ayyu baladin hadha, ko kun san wani gari ne wannan? Qalu Allahu wa rasuluhu alam, suka ce Allah da manzansa suka fi mu sani. Qala manzan Allah yace hadha al-mash'ar al-haram, wannan shine kasa mai alfarma wacce aka daya aka tantance ta, shine mash'ar, wato inda aka iyakance wuri mai alfarma. Thumma qala, sannan yace inni la adri la alli la alqaakum ba'da ami hadha, ni ban sani ba amma ina ganin zai yi wuya ya zan cewa na gamu da ku a irin wannan wuri bayan wannan shekara, ala ku tsaya ku ji, wa inna dima'akum, lalle jinan nakin junanku, wa amwalakum, da dukiyoyin junanku, wa a'radakum, da mutuncin junanku, alaikum haramun, haramun ne ku ci jinin junanku, ku zub da jinin junanku, ko ku ci dukiyar junanku, ko ku ci mutuncin junanku, haramun ne. Ka hurmati yaumikum hadha, kamar yadda wannan wuni yake da alfarma, haka jini da dukiya da ainihin mutunci suke da alfarma. Fi shaharikum hadha, kamar yadda wannan wata yake da alfarma a cikin wannan gari a wannan wuni. Fi baladikum hadha, a wannan gari na Makka. Hatta talqaw rabbakum, wannan alfarma ta wannan gari da wannan wata da wannan ainihin wato rana da alfarmar jininku da dukiyarku da mutuncinku, haka za su tabbata hatta shin alkiyama. Fa yas'alukum an a'malikum, kuma Allah ubangijinku zai tambaye ku game da ayyukanku. Ala falyuballigh adnakum aqsaakum, yace wanda yake nan kusa ya isar da wanda yake can nesa. Ala hal ballagtu, kun shaida cewa na isar da sakon Allah. Falamma qadimna almadinata lam yalbas illa qalilan hatta mat, salawatullahi wa salamuhu alayhi, tace da aka gama wannan ainihin aka gama wannan aikin haji aka tafi Madina, ba a dade ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu, dan an koma Madina a cikin ƙarshen watan Zulhijja al-Muharram safar Rabi'un al-Awwal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula. الإمام أبو داود يروي عن حديث دعوانا ما تصحبيا سراء بنت نبهان حديثي نتبتتشي تدى وسمى لميسي وقرنس تتونا دما قنقنو أكم ونمتمي سنا ربيعة بن عبد الرحمن ابن حسين الغنوي واندى يكتكين إسناد واندى توثيق بن ابن حبان كأي أكا سامو قمدش أما أنسامو روايوي واندى سكالو سكالوي بايان وان الرواية واندى سكي تبتت دتشوا في الجملة wannan hadisi tabbatacce ne insha Allah. Wa yawmur ru'usi huwa thani yawmin nahari bil ittifaq, yace ranan ar-ru'us ita ce rana ta biyu daga cikin ranakun yankan nama, wato yankan layya 11 ga wata kenan, ita ake ce ma yawmur ru'us da ittifaqin ainihin wato malamai. Wa zakara al-Baihaqi min hadisi Musa ibn Ubaida ar-Rabadhi an sadaqata ibn Yasarin an ibn Umar qala, hakanan al-Imam al-Baihaqi Abu Bakr al-Baihaqi rahimahullah ya ambata a cikin as-sunan dinsa daga Musa dan Ubaidata ar-Rabadhi, wanda wannan mutum da'ifi ne, Musa ibn Ubaidata ar-Rabadhi da'ifi ne, da haka wannan riwaya da'ifi yace. An sadaqata ibn Yasarin daga Abdullahi dan Umar qala, yace unzirat hadhihi as-sura, an saukar da wannan sura ne mai suna idza jaa nasrullahi wal fathu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi wasati ayyami tashriq, an sauka da wanda Allah sallallahu alaihi wasallama surati idza jaa nasrullahi wal fathu, a cikin tsakiya rana ta tsaka tsaki ta kwanakin shanyan nama. Wa urifa annahu alwada'u, kuma sai aka gane ainihin cewa wannan sura ta zo ne dan tayi bankwana, ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bankwana yake da al'ummarsa. Fa'amara birahilatihi alqaswa, sai sanya aka sanya ma ainihin wato dabbasa raqumasa qaswa'u, faruhilat, sai aka sanya mata siddi. Wajtama annasu, sai mutane suka taru. Faqala, sai yace ya ayyuhan nas, thumma dhakara alhaditha fi khutbatihi, sannan ya ambaci dogon hadisi a cikin khutbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce yayi a wannan wajen. Babu shakka sautu idza jaa nasrullahi wal fatah ta daga cikin surori da suka sauka ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wacce kuma ta alamta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tafi, zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Amma kissa ai da take a haka, to isnadin ta bai tabbata ba, wallahu alam. Fasl, malai ce ga wata gaba, wasta'azanahu al-Abbas ibn Abdul Muttalib an yabita bi Makkata layali mina min ajli siqayatihi fa adina lah, babban sahabi amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wa arda, yana nemi izini a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai je ya kwana Amina amin a Makka ba zai kwana Amina ba saboda aikin da yake yi na shayarwa shine babban minista na shayar da alhazai ministan ruwa na aikin haji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini wannan hadisi ya tabbata ce al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi wannan yana nuni zuwa ga na farko cewa kwana Amina wajibi ne kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya fitar da haka cewa wannan hadisin na nuni zuwa ga wajibcin kwana Amina da kuma cewa wajibcin na ɗaya daga cikin manasikul haji sannan cewa kuma ana gwada akwai a cikin musulunci akwai wato at-ta'bir bil rukhsa yuqdi yufdi yaqtadi an yaqtadi an tuqabila ko muqabalata hal azima idan aka gwada wata wani sauki saukin ya kai ana buƙatar shi sai a ainihin muqabalance shi da azima sai zama sauki ya dauke matsayinta kwana amina shine azima to akwai kuma wata maslaha ta al'umma da wancan zai gabatar da haka babu laifi ya je ya yi ta wannan Ibn Hajar ya fitar da ainihin wato wannan to shine baya ga haka suka ce wannan na nuni zuwa ga halastin wani wanda ke da bukata da take al'umma ke bukatuwa zuwa gare ta ko kuma shi yana da bukatuwar da in bai je ba zai tagayyara kamar rashin lafiya kamar kare wata dukiyarsa wanda za ta iya salwanta kaga wannan bukatar shi ce kamar shi kuma anan Abbas bukatun mutane ne shayarwa kamar likita wanda yake cikin medical team zai je kula da marasa lafiya ko yana da duty a ainihin post dinsa kamar jami'in tsaro wanda yake da ainihin duty ko yake da ainihin wato abin nan call kuma kamancin haka kamar wani dai darura haka to babu laifi su iya tafiya amma a yanzu waye zai baka izini kenan amirul hajji ko shugaban tawakkuku ta aikin haji ko duk wani babba babu laifi wani wanda yake jagoranta ka nemi fatawa a wurin shi da izini sannan ka tafi ma'ana kada kawai kai a matsayinka na gama garin mai aikin haji ka halasta wa kanka kuma wannan yana nuna cewa duk wanda yake shugabanci shi ya kamata ya bada izinin koda wanda zai nemi izinin yana gaba da shi kaga Abbas ya girin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi da kanshi yana fada yana cewa ni aka fara haifa amma manzo Allah ya girme ni saboda girma kamar da muka fada ran nan ba shekaru bane kawai jama'a akwai abubuwa da dama da suke attached to darajar mutane bayan shekaru shekaru babu shakka suna da nasu daraja amma in suka zama empty to ba sa samun wannan daraja in suka zama empty babu komai a cikin su alal misali yanzu jama'a wani zai zo yayi shugabanci shekara da shekaru bai mutane abin arziki ba sai wani ya goye shekaru biyu ko uku sai abin arziki duk da haka sai a ce tunda wancan yafi dadewa yafi karama ba wanda zai bashi wannan karama ba wanda zai bashi wannan karama in mutane suna da dangi a gidansu sai zama dan karamin su shine mai arziki shekara shi 30 ga kuma dan shekara 60 wanda yana da yaya sa'o'in wannan duk da haka zaga shine alhajin gidan ana neman wata yaya za ta ce to ku bari sai babanta ya zo yana Abuja dama zai zo da sallah alhaji ba kai ne ce ina ai ba ni ne babanta ba ai tana da uba zumunci an na maka girman zumunci saboda yana da karfan fana yana kada dala ne in yi haka za a zo a kewaye shi a yi tafadanci kuma kowa ya girme shi in yi ƙarya haka nan za a goyi bayan shi ba a ƙareta su in ya faɗa ya ce ja fari ne sai a ce haka yake ranka yaɗe haka yake alhaji saboda yana da karfin fana ba a kallon shekarun shi ina fata mun gane wannan da ke jama'a amma a karatu ne mutane suke da wannan maguzancin don maguzanci ne irin shi ne fir'auna yayi wa annabi Musa alam nurabbika fina walida wa lamista fina min umrika sini wa fa'alta fa'alaka allati fa'alta anta min al kafirin ne ko zalimin ne kai ko kafiri wa annabi Musa fir'auna yake wannan izgilin kai ba wannan dan yaron da muka rena a nan bane alam nurabbika fina walida nan ka zo kai ka tobara kai kisan kai eh duk baka nan kai ba kuma ka zo ka gudu annabi Musa fir'auna ya aibata shi da wannan abu wanda ba aibi bane da yarinta cewa ya girbe shi a san shi yana yaro annabin Allah ne daga cikin ulul azmi minar rusuli ya ku al'umman musulmi musamman wanda ake cewa malamai ku kiyaye bakin ku daga irin wannan aibatawar shekaru ba su suke nuna abu wato na ilimi ba ba su da alaka da ilimi shekaru malaman musulunci da ma wanda ake cewa malaman musulunci galibin su sun yi malanta suna teenage age ne suna shekarun 10 wani abu Allah yake bayyana baiwar su irin su al-Imam Muhammad ibn Shahab al-Zuhri irin su al-Imam Malik ibn Anas irin su ainihin Abu Bakar dan gidan Imam Abu Bakar ibn Abi Daud irin su Abdullah ibn al-Imam Ahmad ka gangaro ka taho zuwa kan har irin su al-Imam ibn Taymiyyah irin su ainihin wato annan nan kusa su Suyuti ga sanan hal malam Muhammad Nasir al-Albani duk waɗannan malaman sun fara malanta suna da kuruce su al-Imam Abul Qasim al-Tabarani shekarar 109 a duniya zai karanta tarihin sa sai da ya shiga ma a tataran ma sai da tataran ta kare an shiga ta 10 da wajen wata 6 sannan ya rasu mu'ammari ne sosai to a cikin wannan shekarun shekara wajen 85 yana karanta da hadisi to in ka cire 85 a cikin 110 nawa zai saura yace 20 da wani abu ba ko kamar 29 misali to kaga hayin yana nan a matsayin matashi kenan tun daga wani lokacin yake karantar da sunna iya rayuwarsa kaga wannan ya ci more rayuwarsa jama'a Allah ya kara mishi rahama ya ci zamani kuma da lafiyar shi ya mutu saboda falalar sunna da aiki da ainihin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka jama'a kar ku yadda wani zindiki ya kure ku daga sunna kar ku yadda da zai waye ya san naki duk wanda kaje yana cewa aqibin sunna abu wani malami zindike ya jama'a kowaye uban shi Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wasta'adhana ri'a'ul ibli fil baytutati kharija mina inda al-ibli hakanan makiyaya waɗanda suke kiwon raƙuma suka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma za su kwana a garken raƙuman su wajen haramin Mina to kaga wannan yanzu su masalih din su ne wancan masalih ne na al'umma manzo Allah ya bada izini sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yanzu maslaha ne ta tasu su kansu dan an sace su suka yi asara ko iyayen gidansu dake ba su kiwo ko fa arkhasa lahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini an yarmu yawman nahari cewa su yi jifa ranar sallah summa yajma'u ramya yawmaini ba'da yawmin nahari yarmunahu fi ahdihima cewa su yi wannan jifa na farko ranar sallah din na al-aqaba sannan su tafi gurra kuma su goban Allah ya kai mu ko jibi sai su dawo su yi na kwanaki biyu a lokaci daya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini al-imamu malik rahimahullah ya rawaito hadisi akan haka a cikin muwatta da al-imamu abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah dukkanin su rawaito daga ainihin wato sahabi tabi'i abul bidah ibn asim daga baban shi asim wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala malikun maliku yace banantu annahu qala fi awwali yawmin minhumma thumma yarmuna yawman nafari yace ina tsammanin malamin mu da ya bamu wannan hadisin yace su yi jifan ne fi awwali yawmin minhuma su yi jifan a farkon rana daga cikin ranakun summa yarmuna yawman nafari sannan su dawo ranar da za a take a bar mina ranar 13 ga wata kenan sai su dawo su sake yin sauran wa qala ibnu uyayna sufyan ibn uyayna rahimahullah babban malami yace fi hadha alhadith rakhasa lirri'a an yarmu yawman wa yad'u yawman wannan a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta ma makiyaya su yi jifa wata rana sannan su dage ɗayan jifan na wata rana fa yajuzu lit ta'ifataini bis sunnati tarkul mabit bi mina da haka waɗannan bangarorin guda biyu wato masu buƙatun kansu da masu yi wa musulmai wani aiki na buƙatun al'umma duka ya halasta su bar kwana a mina ya zama ba su kwana a mina ba wa amma rami amma koda ba su kwana a mina ba shi jifan fa innahum la yatrukunahu dole su jifan hatta mutumin da ke kwance bai da lafiya dole ne ai mushi bal lahum an yu'akhiruhu ila al-layl sai dai ya halasta su jinkirta zuwa dare fa yarmuna fihi sai su yi jifa a cikin daren walahum an yajma'u ramya yawmaini fi yawmin, babu laifi suna iya hada jifan kwanaki biyu a cikin wuni daya. Wa idha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad rakhasa li ahli as-siqaya, in ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sassauta ga masu aikin shayarwa su ainihin Abbas kina, walir ri'a da kuma masu aikin kiwo, fil baituta ya yi musu saukin ba sai sun kwana amina ba, faman lahu malun ya khafu biya'ahu, wanda ke da wata dukiya a wajen Mina a cikin garin Makka misali yana jin tsoron dukiya za ta lalace, aw maridin ko kuma mutumin da yake aw maridun ya khafu min takhallufihi anhu, yana jin tsoron yana da wani mara lafiya, yana jin tsoron idan yayi jinkiri bai je gun mara lafiyan ba za a samu matsala, ba wanda zai kula da shi ya jinyarsa ya bashi magani da sauransu, aw kana mariban ko kuma shi da kanshi ma'aikacin aikin hajji shine yake da lafiya, yake da rashin lafiya, la tumkinuhu albaituta, rashin lafiyan ba zai bar shi ya kwana amina ba, saqatat anhu bitanbihin nassi ala haulai, to kwana mina ya fada akan shi saboda kaidata ad-dararu yuzal, a kawar da barna, a kawar da cutarwa ga dukiyarsa ko ga mara lafiyansa ko ga rashin lafiyansa shi a kashin kansa, to wannan sai ya bashi dama ba sai ya kwana amina ba, sai ya je ya kwana inda zai samu ainihin wato kiyaye dukiyarsa, ko ya je ya kwana asibiti ko ya ga likita, ko ya kwana inda zai kula da mara lafiyansa, sannan in ya samu halin dawowa sai ya dawo a lokaci guda sai ya duka jifan da suka kubuce mishi, idan bai samu halin dawowa ba babu laifi ana iya wakilta wani ya masa jifan, wallahu a'lam. Malam yace fasl, ga wata gaba, walam yata'ajjal sallallahu alaihi wasallam fi yawmayni, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita da wuri ba, bai yi gaggawan fita daga Mina a ainihin bayan kwanaki guda biyu ba, bal ta'akhkhara, shi annabi alaihi salatu wasallam ya yi jinkiri, ya dauki wato azima ta jinkiri, bai dauki rukhsa ta ainihin gaggawa ba, hatta akmala ramya ayyam at-tashriq ath-thalatha, har sai da ya gama jifan kwanaki uku na kwanakin shanyan nama din, wa afada yawm ath-thulatha ba'da adh-dhuhri ila al-muhassabi, sannan ya fita a rana ta uku bayan sallar azhar zuwa ga ainihin al-muhassab, wa huwa al-abtah, shine wannan magangara al-muhassab, wani kwari ne da yake da magangaran ruwa inda ruwa ke taruwa kamar a ce wani kududdufi ne ko wani ainihin wato madatsa ce, yadda ake abin shi ne idan kana so ka bar Mina bayan kwanaki biyu da zaran an yi sallar azhar a rana ta biyu kamar a ce ranar hawan daushe kenan irin da muke faɗa anan, sai ka je kai jifa ka kwashe kayanka ka tsara gaba ka gama aikin hajji kenan, amma idan ka bari rana ta faɗi maka a Mina to wajibi ne ka jira sai gobe ka sake yin jifa sannan ka tafi. To a yadda ake rayuwa a yanzu galibin mutane ko ka ce jumhurin mutane duka suna ta'ajili ne, musamman saboda waɗannan wurare kar manta haya ake ba da su a yanzu, to kuma su masu aikin bayar da hayan wani lokaci kuna fita ma kuka bar ainihin hemomin kuka tafi jifa kafin ku dawo da za su nade su, za ku doko sai ka zo ka rasa ma inda kake, za ka ga ya zama fili gaba ɗaya, da haka in ma kana so ka yi ta akhirin sai dai ka samu wurin da za ka kwana a cikin sanyi ko makamancin shi, sannan kuma ana samun mutane marasa jin tsoron Allah, marasa kunya, wanda suke jinkiri don su yi barna, don su yi barna iri daban-daban na tsafi da alaƙoƙi marasa daɗin ji ko gani, musamman tsakaninsu da mata da sauransu, suna tsayawa su yi kashi a wasu wurare don su naɗe su tafi da shi don yin tsafi, suna tsayawa su yi bauta ta ainihin wato aljanu da maguzanci don neman duniya, duk ana yin wannan, don ka yi niyyar tsayawa sai ka kau da kanka daga wannan ainihin barna da za ka gani, musamman ba za ka iya hanawa ba, sannan kuma ka san cewa za ka kwana ne cikin sanyi da rashin ainihin galihu, sai ka tanadi abin da za ka lulluɓa da shi, ka tanadi kuma abin da za ka ci, domin ta'akhirin ya fi, amma lil'asaf ba a yin shi, mafi yawa yanzu daga cikin sunnoni da aka yi wasa da su, akwai sunnoni da mutane suke wasa da su suka manta da su, kamar yadda muke ba ainihin wato kallo a yanzu a mutane sun manta da sunna ta yin kabar bari ranar sallah. Yana da kyau lalle-lalle a rayata a tuna wa juna ai ta yin kabbara. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ambatan Allah din nan, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Ranar sallah karama za a yi ta yin shi har a je a dawo idi. Sallah babba fa za a yi ta yin shi har kwanaki uku nan har duka kwanakin. Ranar sallah da washegarin sallah da washegarin washegarin sallah da washegarin hawan daushe duka za a yi ta yin wannan kabarbari a cika gari da suna daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga yanzu mutane sun manta da wannan. Sai dai a zo na kai a tafiyar ana ainihin wato shiririta. Yace wa huwa khaifu bani kinana, wannan wurin da ake cewa al-abtah ko wadi al-muhassab shine khaifu bani kinana. Al-khaif shine wato wuri wanda yake a dutse da yake da magangara da ruwa yake sauka, shi ake cewa al-khaif, inda ruwa yake sauka ta dutse ya zama ruwa ya washe shi ya zama kamar wani wuri na musamman, kamar wani dan wurin zama haka ko wani dan dandali ko dakali. To a wannan wurin shine wurin da Banu Kinana Quraishawa kenan da hulafa'uhum suka taru suka yi taro, wannan tsinannen taron da suka yi na raba zumunci da Banu Hashim, suka daura ma Banu Hashim dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ina abin da yake cewa takunkumin kuntatawa ko karya tattalin arziki. Lokacin da Banu Hashim suka kiyadda a wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yana cewa Allah ɗaya ne, sai aka ce to bari za a hada shi da su duka a kaurace musu, ba za a auri ƴaƴansu ba, ba za a auren musu ba, duk wanda yake auren ƴar Banu Hashim ya kora ta gida, kar a siya, ka a siyan musu, ka a siyan musu da abinci ko filin da za su yi ainihin gida, ka a ba su hayan gona, ka a ba su aron komai. Aka yanke hulɗar zumunta da su. Wannan yanke hulɗar zumunta ta wanzu wajen shekara uku a farkon zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka. To a wannan wurin aka haɗa kai wannan bakin mutum ɗin irin na ainihin kwamitin tsaro na abin nan na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ina fata mun gane wannan. Duk irinsu ne, kwamiti ne na azzalumai na Amerika da Ingila da Faransa da makamantansu. To aka haɗa kai wannan tsinannen taron a wannan wajen. Yana daga cikin al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda za mu zo mu ji, duk inda aka yi kafirci ko barna sai zo su kafa tambarin ainihin wato tambarin tauhidi da bautar Allah. Kamar yadda yasa aka je aka gina masallaci a Ta'ifa inda Lata da Uzza take, da aka rushe su sai aka yi masallaci, sai zama an canza kenan zuwa abin da yake alkhairi. To haka ya zo ya tsaya a wannan wurin ya da zango don nuna cewa addinin Allah ya kai ya kawo. A nan kuka haɗu kuka yi mitin cewa a wulakanta masu addinin koto, ga masu addinin suna tsaye a nan wajen. Fawajada aba rafi'in qad daraba lahu fihi qubbatan hunaka, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da sahabi ɗaya daga cikin bararrun bayinsa Abu Rafi'in, ya riga ya kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rumfa a wajen. Wa kana ala faqalihi tawfiqan min Allah azza wa jalla, ya kasance duk da Abu Rafi'in din wato ainihin wato mutum ne mai nauyin jiki wanda yake an yi mamaki yadda aka yi riga kowa zuwa wajen, Allah ne ba shi gam da katar ya yi maza ya je wajen ya yi wannan aikin. Duna an yi amurahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba tare da manzon Allah ya ce mashi yi sauri ka je kai ba, shine kawai ya tunanin dacewar tunda manzo Allah zai yada zango a wannan wajen, to bari je in kafa mashi rumfa. Fa sallal zuhra wal asra wal maghriba wal isha'a, anan annabi alaihi salatu wassalam ya salla azhar da al'asr da maghriba da isha. Wa raqada raqadatan, ya ainihin kuma kwanta ya danyi wani dan bacci kankani. Thumma nahaba ila makka, sannan ya fito zuwa garin makka. Faƙafa lilwada'i laylan sahara, ya yi ɗawafi ainihin wato ɗawafi na bankwana. Laylan cikin dare, saharan yana ne ganin hasken wata, don karin manta yanzu wannan daren nawa ga wata kenan, daren 15 ko 14 ga wata, daren 14 ga wata. Ina fata mun gani, da haka farin wata ya yi haske. Walam yarmul fi hadha at-tawafi, bai yi sassarfa a wannan ɗawafin ba. Wa akhbaratu safiya annaha ha'id, safiya ta bashi labarin cewa jinin haila ya zo mata. Fa qala, sai ce da ita, ahabisatuna hiya, to za ta tsare mu kenan, za mu ta jiran ta kenan sai ta gama jininta na al'ada ta yi dawaki sannan mu tafi. Fa qalu lahu sai aka ce innaha qad afabat, ai ta riga ta yi dawaku li ifaba. Qala sai ce faltamfir idan, to ta shirya kawai a tafi. Ma'ana shi tawaful wada'i ba wajibi ne da sai an jira ta yi tsarki ta yi shi ba, tunda ta yi ifaba. Inda ba ta yi ifaba ba ne to sai an jira ta, mu kiyaye wannan. Dole a jira ta ta yi, don tawaful ifada rukuni ne a cikin rukunin aikin hajji. Wannan yana nuna ashe akwai halastin jinkirta tawaful ifada don har ya kawo wannan lokacin. Shi ya sa manzon Allah ya yi wannan tambayar. Kamar da kuma wannan hadisin na nuni izuwa ga abinda Ibnu Qayyim ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sallar azhar sai yayi jifa. Ku duba anan sallar azhar din ma bai yi ta ba sai da je masaukin shi a ainihin wadil muhassab, wanda kuma jifan shine abin da yayi bayan zawali ranar 13 ga wata din. Sai ya tafi sai da ya je ya zango guda ya da zango, sannan ya sallar azhar da la'asar da magariba da isha duk anan yayi su. Ina fata mun gane wannan. Mala ya ci gaba da cewa wa ragibat ilaihi aisha tilka layla an yu'miraha umratan mufrada. Sannan Aisha ta nuna kwadayinta a wannan rana, a wannan dare, cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata dama ta yace umara mufrida, umara kadai mufrada. Wa akhbaraha, sai bata labari anna tawafaha bil baiti wa bis safa wal marwa qad ajza'a an hajjiha wa umratiha. Ya bata labarin cewa ai tawafin da tayi na dakin Allah da abin da tayi na tawafi a Safa da Marwa a ainihin ifada kenan, wannan ya walatar da ita daga aikin hajjinta da umarata. Fa abat, ta ki illa an ta'tamira umratan mufrada, cewa ita dai dan Allah ya bata izini ta yi umara da ma. Fa amara akhaha Abdurrahman an yu'miraha min at-tan'im, sai Annabi alayhi salatu wassalam ya baiwa dan uwanta Abdurrahman dama dan ya taya ta ta yi umara daga tan'im, kamar yadda muka ji a baya, ta tsayiban liqalbiha, dan ta ji dadi a ranta. Dan su mata ba a son suna jin kunci da wahala, ba a son suna shan wahalar duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin mutanen da suka fi koyawa mata alkhairi, sai ya bata dama ta je ta yi. Fa faragat min umratiha laylan, ta gama umara din cikin dare. Summa wafatil muhassaba ma'a akhiha, sannan ta riski wato tawagasu a wannan wuri a ainihin khaifu kinana tare da dan uwanta Abdurrahman. Fa ata ya fi jofin layli, suka dawo cikin tsakan dare. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce da su, faragtuma, kun gama? Qalat, tace na'am, mun gama. Fa nada bir rahil fi ashabihi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi shela cewa to a tashi a tafi, shikenan za a kama hanyar gida. Fartahalan nas, duk mutane suka tashi suka daura siddin ababan hawan su a kama hanya. Summa tafa bil baiti, sannan ya je aka yi dawafi qabla salati subhi, ya dawafi kafin asuba ta yi tawaful wada'i din kenan. Hadha lafzul bukhari, wannan shine lafazin al-imamu abu abdullah al-bukhari. Sai malam yace fa in qila, in aka ce kaifa tajma'una baina hadha, ya za ku iya hada wannan nassi wa baina hadithil aswad anha, da tsakanin hadisin al-aswad dan yazid da ya ruwaito daga ita Aisha, alladhi fi sahih aidan, wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim har ila yau. Qalat, tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa lam nara illa al-hajj, mun fita tare da manzon Allah babu abin da muke nufi sai aikin hajji. Fa zakaratil haditha, ta ambaci dogon hadisin. Wa fihi, a ciki tace falamma kanat lailatul hasaba, yayin da akai wannan daren hasaba, dan daren da aka kwana a muhassab din nan. Qultu, sai nace ya rasulullah, yarji'un nasu bi hajjatin wa umra, duka mutane za su koma gida da aikin hajji cikakke da umara cikakkiya. Wa arji'u ana bi hajja, ni ko zan koma da aikin hajji ne kadai? Qala, sai yace aw ma kunti tufti layali qadimna makka, ice ba kin yi dawasi a daren ran da muka zo makka ba? Qalat, qultu la, tace a ni kam ban yi ba, ka manta ina jini? Qala, sai yace da ita fadhhabi ma akhihi min ila at-tan'im, fadhhabi ma akhiki ila at-tan'im, tafi tare dan uwanki ku tafi tan'im. Fa ahilli bi umratin, ki zai ki dauko harama umara. Summa mau'iduki makana kaza wa kaza, ki zai ki dauko harama umara daga tan'im, idan kin gama mu haɗu da ke a wuri kaza, wato ki tarar da mu a wuri kaza. Qalat Aisha, sai Aisha take cewa radiyallahu anha falaki yani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya gamu da ni wa huwa mus'idun min ka'aba yana yu hawa ya yu hawa daga ka'aba wa ana muhbidatun alaiha ni kuma ina gangarawa kuma yadda garin yake har yanzu da wannan sura za ka ka'aban tana cikin wani kwarmi ne haka dan haka wanda ke fita daga ka'aba zai fito ne ya kama hawa min makka ko min makka yana mus'idun yana hawa daga makka makka tana cikin kwari ne gaba daya to yana yin hawa fitowa daga garin makka kenan wa ana ni kuwa muhbitatun alaiha ina gangarawa gangara cikin makka au ana ko kuma tace ni din ni Aisha mus'idatun ina yo hawan wa huwa munhabitun shi kuma yana yin gangara minha daga makka fa fi hadha alhadith kaga a cikin wannan riwaya annahuma talaqa ya fi tariq cewa sun gamu ne akan hanya wa fil ula waccan kuwa annahun tazaraha fi manzili mun ji cewa ya jira ta ne a masaukin shi falamma ja'at da ta iso ta same shi a masaukin nada bir rahil fi ashabihi sai kira sahabbai akan azo a tafi kuma fi iskalun akhar sannan akwai wani rikicin daban wa huwa qauluha da tace laqiyani wa huwa mus'idun min makka wa ana munhabitatun alaiha ya gamu da ni ina fitowa akan hawan makka yana fitowa hawan makka ni kuma ina yin gangara wa ana munhabitatun alaiha ni kuma ina yin gangara zuwa cikin makka awul aks ko kuma tace shine yake yin gangara ni kuma ina yin hawa kaga wannan ma wani iskali ne a zahiri fa in kana al-awwal in ya zanna farkon ne cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin hawa ita kuma tana yin gangara fa yakunu qad laqiyaha mus'idan minha sai zan kenan ya gamu da ita raji'an ila al-madina ya fito ya kama hanyar madina kenan wa hiya ita kuma munhabitatun alaiha zata ainihin wato shiga makka tana gangara wa hadha yunafi intidaruhu laha bil muhassab wannan yana cin karo da jiranta da aka ce yana yi a wadil muhassab to kaji ya kawo wani iskali wanda zai tattauna akan shi insha Allah a karatu na gaba amma saboda kurewar lokaci ba za mu samu halin karanta magana bakar mu gintse ta za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته